أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة من سادوا أولنا مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي دبا دكراتم ونا عمدة الأحكام ولفا وإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى yau shine zaman mu na 36 a cikin wannan littafin mun tsaya sati da ya gabata a kalkashin babi wanda yake mana bayani akan ladubba da abubuwan da suka dace a yi a ranar Juma'a da lokacin sallar Juma'a yau muna shidda ga watan 4 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yi daidai da 21 ga watan 12 a kalandar Bature 2020 mun tsaya ne a kalkashin hadisi na 133 yau zan mu tashi a kalkashin hadisi na 34 malai yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala idza qulta li sahibika ansit yawm aljum'ati wal imam yakhthubu faqad lakauta wannan hadisi imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin al-jami' as-sahih a cikin kitabul jum'a babul insati yawmul jum'ati wal imamu yakhutub babi wanda yake mana bayani akan shiru da ya kamata mutun yayi a lokacin da limami yake yin khutba idan muka diba juz'i na biyu shahi na 13 hadisi mai lamba ta 934 zan mu samu hadisin haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan littafin da hutar da wannan hadisi a cikin littafin shi a cikin kitabul jum'a babun fil insati yawmul jum'ati fil khutba babi wanda yake bayani akan shiru da ake yi lokacin da ake yin khutba juz'i na 4 shahi na 4 hadisi mai lamba ta 851 hadisi ne wanda aka same shi daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace idza qulta li sahibika idan ka ce ma abokinka wanda kuke zaune wuri ɗaya da shi a cikin masallaci ranar sallar Juma'a sit yawm aljum'a kai shiru a lokacin da kuke zamne limami yana khutba wani ishiru to wal imamu yakhutub a lokacin da limami yake yin khutba yace faqad lagauta hadida kai lagau abinda larabawa suke cewa shine zayyashashan zance abinda baya bai da kyau kenan shi kuma idan muka dauki siyakin hadisin zan mu gani ladan juma'an ne kake rasawa duk lokacin da zaka shigo sallah ka zo ka zamna limami ya shigo masallaci ya zamna ya fara khutba afwan limami ya shigo ya fara khutba ku kuna zamne wani dan uwanka wanda yake kusa da kai yayi wani abu ka ce wani ishuru to hakika da kai da shi in duka kun taru kun rasa ladan sallar ku ta juma'a kenan yake cewa faqad lagauta hakika kai lagau kai ya sassanjance ko kuma hakika ladan ka na juma'a ka rasa shi shine ake kira al-lagau idan akai itlaqin lagau bangaren lokacin da mutun yake magana a lokacin sallar juma'a a lokacin da limami yake khutba shine hakika ya rasa ladan sallar juma'a shi kenan idan muka dauki ma'anar duk wanda yayi magana lokacin da limami yake yin khutba a ranar juma'a yace hakika yace ma dan uwan shi yi shiru wai karaman magana ce wane yi wani abu wanda ka gani bai dace ba ka ce wane in shiru ko yana da mi ka ce in shiru ko kuma wane bar abin da kake duka wannan kananan kalmomi ne to kai ma ka shiga cikin wayanda suka rasa ladan zaman su na juma'a
ba a ce bai mutum bai da sallah amma dai ladan juma'a hakika ba shi da shi kina al-larabin da ake so idan mutum idan ya shigo lokacin da limami ya riga ya shigo masallaci ya hawo kan munbari to duk abin da ake yi a tsaida a saurari limami a saurari abin da zai faɗa daga kama wan dan uwanka magana to hakika ko da ya maka magana kai kauda kanka ka shaha mai lahiya abin da ya kamata kai shiru ka saurari khutubar nan ka samu ladan ka cike ladanka na sallar juma'a kenan idan muka diba hadisin zan mu gani lalle hadisin yana karantar da mu wajibcin yin shiru lokacin da limami yake khutba a lokacin a munbarin shi na masallacin juma'a kuma hakika ibni abdul bar yayi ya nakalo mana yace wannan shirin wajibcin yin shirin nan abu ne wanda dukkan malamai sun yi ittifaki akan shi kenan babu wani malami wanda yake banta yace a ko sunna ne ko kaza yin shiru lokacin da limami yake khutba wajibi kuma dukkan malamai sun yi ijma'i akan haka kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lokacin da limami yake khutba hakika an umurce mu an haramta mana dukkan wani zance da zamu yi dukkan wani mu'amala wani zance da zamu yi hakika an haramta mana shi abinda ake so shine mu huskanto da kwallayen mu da idanuwan mu zuwa ga limami mu saurari abinda zai faɗi mana da dan ya amfane mu sai dai malamai sun ce an kebance kalkashin wannan hadisin shi limami kamar hadisin da muka karanta wancan bayan mun yi bayani limami shi yana da incin yama wani magana yama mamun shi magana kuma mamun ma yana iya ma limami magana duka wannan abu ne wanda an ba da dama amma dai shi mamu ya ma dan uwan shi mamu magana shi shine daga yayi hakika yayi lagawo ya rasa ladan shi na juma'a kamar yanda malamai suka hakaito suke cewa kamar kissa hadisin da muka karanta wanda ya shigo ya zamuna manzo Allah yayi umurce shi ya tashi yayi tahiyatul masjid lokacin da limami yake khutba kuma sai da aka tambaye shi kuma ya bada amsa kuma da kissar shi balaraban da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kukan garin su babu ruwa ai a lokacin manzo Allah yana kan khutba ne ranar sallar juma'a yana kan munbarin shi yana khutba balaraban ya shigo masallaci yayi wa manzo Allah bayani yace gaskiya hari ya kaba mu ka roki ubangijinka ya sabkan mana da ruwa kun ga shi ma wannan balaraban lokacin ana sallar juma'a ne yazo amma dai bai ma kowa magana ba limami ya ma magana to wannan dukan su istisna'at ne an kebance su gusu daga ciki amma dai duk wanda yake kuma bayan su idan ya ma wani dan uwan shi magana hakika yayi lagawo lokacin sallar juma'a sai kuma malamai suka kebance kamar misalin mutumin da yake nesa da limami kamar misalin masallaci ne ana nesa da limami baka ganin limami ko baka jin abin da yake cewa kenan a wani lokacin da ake yin khutba an baka dama ka shagaltu da zikiri kenan kada ka shagaltu da yi ma wani hira ka shagaltu da zikiri shi kuma wanda yake jin limami ko yake ganin limami hakika shi zikirin ma ba a bashi dama bai yi ba abinda ake so kurum ya maida hankalin shi ya saurari abinda limami yake faɗa wallahu ta'ala a'lam sai mal yace alhadisul khamis wa salasun ba'da albi'a hadisi na 35 bayan hadisi na 100 yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala man ightasala yawm al-jum'ati thumma raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badnatan wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniya fa ka'annama qarraba baqratan wa man raha fi as-sa'ati ath-thalitha fa ka'annama qarraba kabshan aqrana wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'a fa ka'annama qarraba dajajatan ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin littafin shi a cikin kitabul juma'a babu fadlu al-juma'a babu wanda yake mana bayani akan fadalar ita ranar juma'a ko kuma sallar juma'a duka dai daya ne sallar ko kuma ranar ai wani sa'in in suka yi itlaqin juma'a suna nihin sallah wani sa'in kuma aka yi itlaqin sallar in aka yi itlaqin juma'a shine yin juma'a idan muka diba juz'i na biyu shahi na uku hadisi mai lamba ta 881 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin kitabul juma'a babu tibi wa siwaki yawm al-juma'a babu wanda yake mana bayani akan yin daukan yin yin aswaki da sanya turare a ranar juma'a idan muka diba juz'i na kushahi na hudu hadisi mai lamba ta 850 hadisi ne wanda aka same shi daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace man ghatasala yawmal juma'ati duk wanda yayi wanka ranar juma'a summa raha fi sa'ati al-ula sannan ya tahi masallacin a lokaci na harko fa ka'annama qarraba badnatan kamar ya yanka yayi hadaya ne da taguwa ko kuma rakum tunda idan muka dauki al-badna bangaren larabawa suna itlaqin ta akan taguwa ko kuma rakumi ko kuma saniya duka idan an ce badna suna itlaqin ta ko kuma taguwa ko rakumi ko kuma saniya sai dai nan siyakin hadisin da yazo mana shine wannan taguwa wannan rakumi suke nihi rakumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da shi tunda al-kalmar la yaran larabci yahi yawa idan an ce badna ana nihin rakumi da ita kenan yake ce mana duk wanda ya zo a lokaci na harko a sa'a ta harko hakika kamar yayi ku ya kusanci ubangijin shi ne da raqumi yake cewa marraha fi sa'ati saniya duk wanda ya tahi masallacin juma'a a sa'a ta biyu yace fa ka annama qarraba baqaratan kamar ya kusanci ubangijin shi ne da saniya kenan ya yanka wa ubangijin shi yayi sadaka da saniya kuma wannan sadaka amsassa ce yaqini amsassa ce yake cewa marraha fi sa'ati salisa duk wanda ya tahi masallaci a sa'a ta uku fa ka annama qarraba kabshan aqrana kamai yayi kusanci ubangijin shi ne da rago mai kaho nan ba a ce ba kurum ko wani rago ce aka yi rago mai kaho zan yi bayani ka haka yake cewa marraha fi sa'ati rabi'a duk wanda ya tahi masallaci a sa'a ta hudu yake cewa fa ka annama qarraba dajajatan kamar ya kusanci ubangijin shi ne da kaza wa marraha fi sa'ati al-khamisa duk wanda ya kusanci ya tahi masallaci a sa'a ta biyar fa ka annama qarraba baydatan kamar ya kusanci ubangijin shi ne da kwai فإذا خرج الإمام إلى الليمن يهتو يجي حضرة الملائكة يستمعون الذكرى sai mala'iku sai su barba cikin kofar masallaci sai su koma cikin masallaci su saurari abin da limami yake faɗa shine zikiri ambaton ubangiji saboda idan muka dauki khutba dukkan ta tana kunshe ne da karantarwar manzo Allah hadisan ubangiji da ayoyin hadisan manzo Allah da ayoyin ubangiji kenan idan muka diba hadisin zan mu gani yana mana bayani akan fadalan wanka da sammako zuwa masallaci ranar juma'a kuma gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana darajoji da bawa da yake samu idan ya zo lokacin sa'a ta farko ko sa'a ta biyu ko sa'a ta uku ko sa'a ta hudu ko sa'a ta biyar kamar yadda malumai suka yi bayani suke cewa idan muka dauki wannan sa'o'in biyar ya zan mu kasa su sai mu dauka daga hutawar rana zawwa lokacin da rana take gushewa ko lokacin hutarwar limami idan muka dauka lokacin da limami yake hutawa lokacin da rana ta gushe ne kenan kamar 12 da rabi zuwa karfe 1 to wannan awoyin idan muka dauka zan mu kasa su kashi 5 idan muka kasa shi kashi 5 to sa'a ta farko shine wancan wanda ya tayi masallaci a sa'a ta farko shine kamar yayi kusanci da ubangiji ya kusanci ubangijin shi da taguda da raqumi wanda ko yazo bayan shi sa'a ta biyu kamar yayi ne da saniya wanda yazo sa'a ta uku kamar yayi ne da rago wanda yake mai kaho wanda yazo sa'a ta hudu kamar yayi da kaza su wanda yazo ta biyar kamar ya kusanci ubangijin shi ne da kwai kenan daga cikin abubuwan da zan mu dauka daga cikin wannan hadisin fadalan wanka ranar juma'a kuma ya kasance wannan shine sharadin samun wannan ladan da aka zabo mana kenan kai wanka tunda nan malik tasala yawmal juma'a sharadin he in kai wanka ranar juma'a da kai wanka ina Kano ma masallaci Kano ha ko da kana da wani uzurin ka kace ka kashe uzurin ka kurmu ladan taki ne baka samu ba na tahiyya masallaci ba tunda ai mun karanta hadisin baya wanda yake mana bayani duk wanda yayi arwalla cikakka arwalla ya kama hanya be neman ko ina illa masallaci ya isa masallacin nan babu wani taki da zai yi akan hanyar shi face an daga mai daren shi an kankare mai zunubai shi ba kuma idan ya shiga masallaci ya zamna kamar yana cikin sallah ne mala'iku suna ga suna roƙon mai gafara za a bashi ladan kamar daga shigowar shi masallaci har zuwa hutar shi yana cikin sallah. Kenan zan mu gane lalle da kai fadala ta sammako zuwa masallaci. Ai gaugawa a tahi kan mutun kai ya bari limami ya rigaye shi shiga masallaci a ranar Juma'a. Kuma kamar yadda muka ce fadalar wannan fadalar duk abinda Ubangiji duk abinda manzon Allah ya bayyana mana na bawa wanda zai samu wurin Ubangiji shi na daga ladan nan yana ta'allaka ne da wankan da mutun da zai yi da sammakon da za a yi. Idan kayi wanka kayi sammako to ga abinda zaka samu, idan kayi jinkiri kuma ga ƙarshen ladan da zaka samu. Kuma idan muka diba zan mu gani lalle bangaren hadaya yanda manzon Allah yanda ya zanu mana wannan abubuwa, bangaren hadaya lalle saniya tana da muhimmanci kamar tana da fadala akan sauran abubuwa da aka zanu akan rago da makamantansu. Kuma zan mu gani lalle rago mai kaho yahi gurin bangaren hadaya yahi rago wanda ba mai kaho ba. Kina idan zakai kusanci da Ubangijinka kayi da mai kaho yahi akan wanda ba shi da kaho. Kuma kalkashin hadisin zamu iya ganewa lalle mala'iku idan limami ya shigo lalle mala'iku suna nan suna tsaye a bakin kohon masallatayya. Duk in aka ce masallaci ne na Juma'a suna nan bakin kohon suna hangen wa'inda za su shigo. Dai bayan daya kowanne ana rubuta mai daga limami daga yazo sai su nannade littattafansu wanda suke rubutu a ciki sai su koma su ma ciki su saurari abinda limami yake faɗa. والله تعالى أعلم. سي حديثي نغبا حديثينا 336 يكي تيوى أن سلمة بن العقوى وكان من أصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. wannan hadisi ne wanda yake mana bayani a lokacin da ya dace ko a lokacin da aka samu lokutan da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallatar Juma'a. Hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Maghazi babu Ghazwatul Hudaybiyya, babu wanda yake mana bayani akan yakin Hudaybiyya da aka yi. Juz'i na 5 shahi na 125 hadisi mai lamba ta 4168 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abu Salma bin al-Aqwa bin Sinan bin Abdullah bin Qushayr, yana daga cikin tabaka ta harko na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Malai yake ce mana kana min ashabi shajara, ya kasance ɗaya daga cikin mutane wanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a kalkashin icci, su ne wanda ake cewa sune wanda fataku aka cikin suratul fatah aka wannan innal ladzina yubayyunaka innama yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aydihim, wa inda suka maka mubaya'a karkashin iccen nan sune wanda a hannun ubangiji a saman hannayensu. Kenan sune wanda ubangijin su ya yarda da su. Kuma ya kasance yayi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma yayi yaki tare da Zaidu bin Harisa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi aka haka. Ya mutu shi Salma bin al-Aqwa, ya mutu shekara ta 74 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Haka Ibn Sa'd a cikin At-Tabaqat al-Kubra yayi bayanin shi a cikin juz'i na 2 shahi na 210 yake cewa qala shi Salma bin al-Aqwa yace kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, mun kasance muna salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi salatil jum'ati, a cikin salla ta Juma'a. Summa nansarif, sannan mu koma gidajenmu. Wa laysa lil hitani zillun nastazillu bihi, kuma katangu ba su da wata inuwa wadda zamu iya inuwantuwa da su. Kenan shi yake nuna mana kenan lokacin da suke yin sallah kenan rana bata gushe ba, bata yi zawali ba, zawali bata karkace ba daga tsakiya ba. wannan kenan abinda Sulaiman abinda Salma bin al-Aqwa ya tabbatar mana ga abinda suke yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna sallatar sallar juma'a su koma gidajensu babu in katanga batta da inuwa ko daya wanda zasu iya zama su ce a bari su sha inuwarta yace wa fi lafzin na daga wani lafazi lafazin imamu muslim hadisi ne wanda yake mai lamba ta 1860 yake cewa kunna nujammi'u ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama idha zalati shamsu mun kasance muna sallatar juma'a muna haduwa mu sallaci sallar juma'a lokacin da rana ta yi zawali ta karkace daga tsakiya yace summa narju natatabba'ul fai'a sannan mu koma gidajenmu muna bibiyar inuwar katango mun ga hadisi biyu ne ɗaya yake ce mana ana yi kamun rana ta yi zawali kuma ɗaya yake ce mana a ana yin ta he bayan rana ta yi zawali wannan riwayoyi ne guda biyu wanda aka samu daga hadisai wanda suke ingantattu Bukhari da Muslim suka rawaito mana idan muka diba zan mu gani malamai sun yi sabani akan sun yi ittifaki lalle lokacin sallar juma'a yana huta ne lokacin da sallar azhar yake huta kenan lokacin da aka samu kowanne abu idan ka tsira shi cikin rana to zaka samu gulgudan inuwar shi wannan kowanne malami yayi ittifaki akan sun hadu sun tabbatar akan haka lalle lokacin hutar sallar juma'a shine lokacin hutar sallar azhar lokacin da kowa ya samu daidai abu daidai duk abin da zaka aje ka samu daidai inuwar shi sai suka yi sabani to yaushe ne lokacin farkon lokacin ta ita sallar juma'a kasancewar ga riwayoyi guda biyu mun samu manzon Allah yana sallata ta kamun zawali kuma yana sallata ta bayan zawali to akan haka malamai suka yi sabani idan muka diba Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i sun tahi akan lalle horkon lokacin ta yana farawa ne lokacin da rana ta yi zawali rana ta gushe daga tsakiya kuma sun kawo hujjoji da hadisai kama haka da kwai hadisi wanda Imam Bukhari ya hutar da shi hadisi mai lamba ta 904 hadisin da yake mana bayani hadisin Anas bin Malik yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yusalli al-jum'ata hatta tamila ash-shamsa manzon Allah yana sallar juma'a har sai rana ta karkata sai suka kawo hujja a ai ga lokacin da aka samu manzon Allah yake yin sallah kenan sai rana ta karkata a lokacin nan manzon Allah yake yin sallah sai fada ta biyu shine fadai Imam Ahmad bin Hanbal wanda ta yada a cikin mazhaban shi wanda suka tayi akan lalle lokacin horkon lokaci na shiga sallar juma'a shine lokacin sallar idi lokacin sallar idi kuma yaushe muke yin shi da hantsi muke yin shi 8:30 haka Imam Ahmad ya tahi kuma shi ma ya kawo hujja da hadisan shi ya kawo hujja da wancan hadisin da muka karanta na horgo hadisin Salma bin al-Aqwa kuma da hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi daga hadisin Jabir bin Abdullah yake cewa ya kasance mun kasance muna sallar juma'a sannan mu koma zuwa ga gidansu mu koma gidajenmu mu tahi mu ba mu shayar da dabbobin mu raƙuman mu kuma a lokacin nan rana ba ta yi zawali ba hadisi ne shi ma ingantacce duk da haka malamai sun yi ta tawili sai dai muna iya hadawa duk da kasancewar idan aka samu ta'aru cin karo tsankanin hadisai tsankanin nassi guda biyu to a hakikanin gaskiya ba cin karo bane ba sai dai wanda fahimta shi bata kai ba sai ya ringa ganin kamar cin karo ne aka samu karkashin wannan hadisan mun ko he mu ce a ana iya hada wannan hadisan ni muka samu manzon Allah yake yawaita yi manzo Allah yana yawaita yin sallar juma'a shi bayan rana ta yi zawali kuma duk da an samu hadisai wanda suke ingantattu manzo Allah yana yin ta lokacin sallar idi lokacin da rana ba ta yi zawali ba kenan shine nan malamai suke cewa a idan aka dauka ana iya tahiyya akan mafi fadala mafi abin da yake kyau ayi ta bayan an yi zawali amma dai idan aka yi ta da wani uzuri kamun zawalin yace shi ma abu ne wanda yake mi daidai sabida an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amma dai abu wanda mafi kyau shine ayi ta bayan zawali idan wani uzuri ya gito mana ko ana so a huta ko gari ya rikice ko ana so gari a huta wani yaki ko kuma da ko wani abu wanda ake so a aiwatar kamun ka bayan zawali to ana iyawa in dai abin na addini ne ana iyawa ayi ta lokacin da ake yin idi kuma akai kuma ana da ladan juma'a والله تعالى أعلم. wannan shine fada ta malamai da suka yi akan wannan misalan kenan daga cikin abubuwan da muke iya dauka a kalkashin wannan hadisin da kai mashru'iyya sammako zuwa ga masallaci ya kasance sammakon nan cikin sanhi ne ko kuma cikin zahi ne duk da kasancewar da kai hadisi baya da muka karanta na manzon Allah yana umarni a sanyaya sallar azhar ko to nan hukuncin baya hawa kan sallar juma'a isa sallar juma'a sawa'un cikin zahi ne cikin sanyi ne ana so mutun ya yi sammako ya tahi masallaci kuma ya jirayi limami ya samu ladan zaman shi da yi a masallaci kuma ya samu ladan juma'a shi ya saurari khutba kuma idan muka diba zahirin hadisin riwaya ta farko zan mu gani yana mana bayani ne akan manzo Allah yana sallatar juma'a kamun rana ta yi zawadi kamar yanda muka yi bayani wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba hadisi na 137 yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'a alif lam mim tanzil as-sajda wa fi thaniya hal ata 'ala al-insani surat al-insan wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Jum'a a cikin littafin shi a cikin Kitabul Jum'a babu ma yuqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'a babu wanda yake mana bayani akan abin da ake karantawa a sallar asuba ta ranar Juma'a idan muka diba juz'i na biyu shahi na biyar hadisi mai lamba ta 891 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin littafin shi a cikin Kitabul Jum'a babu ma yuqra'u fi yawm al-jum'a babu wanda yake mana bayani akan abin da ake karantawa a asubar ranar juma'a ko asubar ranar juma'a juz'i na uku shahi na daya hadisi mai lamba ta 879 hadisi ne wanda aka same shi daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'ati yana karantawa a sallar asuba ta ranar juma'a alif lam mim tanzil alif lam mim ta suratu sajada kenan yana karanta dukkan ta suratu as-sajada yace wa fi thaniya raka'a ta biyu hal ata 'ala al-insani hinun yana karanta suratu al-insan dukkan ta wannan ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake tambaya dan me ya sanya manzon Allah ya nace a kowace juma'a a sallar asuba yake karanta wannan malumai suka ce ai idan aka diba surorin za a gani surori ne wanda suke bayani akan halittar shi dan adam ya ne ne aka yi halicci dan adam kuma surori ne wanda suke mana bayani akan abinda ubangijin mu ya tanada mana kuma da ranar tashin kiyama tayar da bayi a ranar tashin kiyama kuma surori ne wanda suke mana bayani a halullukan da za a shiga a ranar tashin kiyama kuma wannan bayanin dukkan shi zai abku ne a ranar juma'a shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa diddin ya tunatar da mutane abinda ya kamata su maido hankalinsu akan shi to ina da tambaya yanzu mu da muke karanta qur'ani ba mu san ban meye qur'ani yake cewa ba to ya ne hukuncin mu shi manzo Allah yana karantawa kuma wanda yake karanta min suna fahimtar me yake cewa sai mu karanta ran sunna ce to Allahu a'lam kenan kamata ai a ce limami ya ringa karantawa in dai ba abu ba baya kai ba ya zaman to fitina bace ba al'umma ba idan yana garin da kai fitina to yana iyawa ya bari tunda dukkan tatabbu'in ara aqwali da aka bi na manzo Allah wannan abin da yake yi ba wajibi bane ba kamar yanda muka yi mun sha bayani muke cewa aikin da manzo Allah yayi baya nuna mana wajibi ne sai dai idan wata karina ta zo ta tabbatar mana da abin da manzo Allah yake aikata wannan wajibi ne idan yayi bayani kamar lokacin da yake sallu kamar ra'aytumuni usalli aikata muka ganshi yana yi amma dai ya tabbatar mana yace mana ku yi abin da kuka ga ina aikatawa ku yi yanda kuka ga ina yin sallah kenan wannan karina ce wadda ta sarrafar da wancan fi'ilin wancan aikin da kasancewar shi mandubi sai ya koma mana mi ya koma wajibi kenan shi kuma wannan abubuwan da muka ga manzo Allah yana yi abu ne wanda zan mu dauke shi akan manzubi yana da kyau a ce limami idan ya zo ranar juma'a sallah raka'a ta farko ya karanta suratul salada in ya kasance gangaren ne saboda tana da wahala idan kuma ya raka'a ta biyu ya kasance yana karanta suratul al-insan kuma mun yi bayani akan abubuwan silar hikimar da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta su a asbar ranar sallar juma'a kamar yanda riwayoyi suke tabbatar mana idan aka ce ranar juma'a babu wata halitta a doran kasa face ta yi shiru tana jiran me zai ta yi wa kana kurum yace sai dan adam sai aljani su ne zaka same su Allah Allah yake gari ya waye a shiga ai tafi ai ta hidima amma dai babu wata halitta dabbobin mu ne tsuntsayen mu ne babu wata halitta a doran kasa daga an ce juma'a ta kama daren juma'a ya shiga to kowace ta yi shiru tana sauraron hukuncin ubangiji ka aje wannan ranar ce kuma addini ko manzon Allah ya tabbatar mana lalle ranar juma'a za ta abku Allah sanya lokacin da za ta abku mu cika da imani da daga kasancewa fa da saura fa muke tunani da kai manya-manyan alamomi wanda har yanzu basu abku ba ta kan yi bin madan za su abuku kuma muna kyauta su ta insha Allah bin madan za su abuku fatan mu daya Allah sanya mu cika da imani Allah ta yarda mu ya kai mu inuwa al'arshin mu zamna mu yi jira a ida sa manzo Allah ya ja gaba ya shiga mu kuma bayan shi daga cikin hukumce-hukumcen da zan mu iya dauka kalkashin wannan hadisin da kai mustahabbancin karanta wannan surorin guda biyu a sallar asbahi ta ranar juma'a kenan raka'a ta farko suratul sajada raka'a ta biyu suratul al-insan kuma idan muka diba zahirin hadisin lalle muna iya ganewa manzon Allah ya dawwamu akan wannan aikin kowace juma'a in dai ya zo sallar asbahi to ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa me yake tabbatar mana haka kasance war shi wanda yake wanda ya rawaito mana hadisin Abi Huraira yake cewa kana ya kasance kenan abu ne wanda yake dawwamamme kullum manzon Allah idan ya zo in dai sallar juma'a ce to ga abin da yake karantawa kuma duk limamin da ya karanta hakika zai samu ladan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda su ibni da kaikal iri da su imamu sana'ani suke bayani suke cewa to idan ya kasance abun nan zai kasance kamar kullun kana yi ko wata juma'a kana yi wa'an su jahilai zasu maka wauta akan haka yace to kana iya sabantawa amma dai kai kada wam akan haka yin ita ma sunna ce tabbatata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai babi na gaba wallahu ta'ala a'lam babi na gaba mala yake cewa babu salatul eidain mun kare daga sallar juma'a mun shiga sallata idi malamai suke bayani suke cewa an sanya mai idi saboda abu ne wanda yake karraruwa abu ne in aka yi shi ma in aka sake samun wani lokaci za a sake tabbatar da shi za a sake aikata shi shi sanya aka sanya mai idi idan muka dauka kowata al'umma can suna da ayyadi insu suna da ididdukan su sai dai mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an khassace mana idi guda uku shine idin sallar azumi ko albarkatin azumi da zamu ibada da zamu yi ta wata guda muna yi wa ubangiji aka khassace mana rana ta horin jiki rana ta bauta rana ta jin dadi rana ta ziyara rana ta abubuwa da yawa ta nishadi ta taimaka ma gajiyayyu da makamantan haka haka kuma aka khassace mana idin layya wanda rana ce wanda ita ma bauta ce zamu zo mu yi wa ubangiji mu hutar da abubuwan da gare mu saya mu yanka wa ubangiji mu yi kusanci zuwa ga ubangiji mu horanta ma wa'inda bussida wa'inda suke nesa da mu mu ziyarce su mu yi ibadodi a ciki mu sanya ma ɗan uwanmu su a cikin zakata ɗan uwanmu nishadi haka kuma aka sanya mana idi kamar idin sallar juma'a wanda duk sati muke kewaya muke haduwa muke tattaruwa wani wanda baka gamuwa da shi masallacin ku ba daya ba zuku hadu tare da shi za a gaisa za a yi musafa za a yi hira za a sanya mutum wani irin hali yake ciki wannan sune idduka wanda aka shar'anta ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bayan wannan idin guda uku duk wanda ya dauki wani idi hakika ya zo da wata bid'a wanda babu ita a cikin wannan addinin namu kuma duk wanda sun zo da wata bid'a hakika manzon Allah Aisha ta tabbatar mana abinda manzon Allah ya wadi mata fa huwa raddun an meda mai kayan shi to za ka zaka ja bid'a ka daga tai ka tai gaban ubangiji da ita kai kontrandin abinda ya sanya ka aikata kuma an meda ma kayan ka kai wahalar lokacin ka kai wahalar kudin ka kai wahalar kaza kai wahalar kaza da kaza da kaza an meda ma kayan ka maimakon ka samu lada sai dai ka samu zunubi ka ja kayan ka kai shi wurin ubangijin ka kuma ubangiji ya maka sakamako kamar yanda idan muka diba zan magani abinda aka shar'anta mana ga wannan idin shi shine haduwa zan mu hadu a wuri guda ɗaya lakkan wurin da ake ce ma al-musalla wurin wanda yake hili ne wanda za a dauke shi ayi sallah a cikin shi duk da kasancewar idan an yi idi a cikin masallaci ita ma tana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun lokacin da ya fara idi bai taba yin idi ba sai so ɗaya lakkan a cikin masallacin shi ba shi ma dalilin da ya sanya yayi shi shine sabkar ruwan sama shi tace ta hada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta bayan gari yayi sallah kasancewa wannan lokacin da muke zan mu gani kamun a ce mu mutun ya huta bayan gari to hakika da kai nau'i na daga mashakka na daga kumci wani an takura mai wani ba ya iya samun ba abin hawan da zai kai shi ba shi sanya muke daukan idin mu cikin masallacin mu duk da kasancewa muna yin shi a cikin falhajiyar masallaci kenan ba a cikin bakin da aka saba yin ba sallar juma'a dukkan wannan yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan haduwar da muka yi zan mu gani da kai maslahohi bangaren duniyar mu wani a lokacin nan zaka san shi zuku yi wata mu'amala tare da shi kuma da kai maslaha ta bangaren lahirar mu zuku yi musafaha da mutun kamun ku saki hannunku an gafarta muku zunubinku zuku yi sallama tsankaninku ku samu ladan sallama zuku yi sallama tsankaninku zuku shi kuna tuna kuna kaunar junanku duka wannan yana daga cikin maslaha wanda manzo Allah wanda addinin mu ya shar'anta mana kamar yanda Ibn al-Qayyim yake bayani a cikin littafin shi al-Huda yake cewa lalle ya kasance sallar idi guda biyu salloli ne wanda ake yin su a kowane lokaci kuma yake bayani yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba sallata idi ba a cikin masallacin shi ba sai so daye albarkacin ruwan sama wanda ya hana su sota bayan gari su dauki hili su salla a cikin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zai huta idi yana sanya mafi can kayan shi sai ya kure a daka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kuma ya kasance idan ya kasance lokacin idin azumi ne sallar azumi manzo Allah yana kari da dabino witri yake yi ko ya ci uku ko ya ci biyar ko ya ci bakwai ko ya ci 11 da makamanta haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yi amma dai idan ya kasance idin layya ne manzo Allah baya cin komi sai ya dawo daga idi ya yanka abin yankan shi ya ci wani abu daga cikin abin yankan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai huta idi yana yin wanka idan muka ce wanka irin na sunna wanka na shari'a wanka wanda muke yi irin na janaba kuma ya kasance manzo Allah yana tahiyya a kafa wannan ita ce sunna idan ya tayi ta hanya to baya dawowa ta hanyar da ya tahi saboda wa'inda bai gansu ba akan hanyar ba idan ya canza hanya ya sake ganin su ya musu musafa ya gaida su ya musu barka da sallah kuma ya kasance manzo Allah idan ya shigo masallaci mubasharatan daga ya shigo sabanin abin da yake yi a sallar juma'a idan ya shigo masallaci kurumta da sallah ake yi bayan an yi sallah sai ya ma mutane khutuba ya musu wa'azi sabanin kuma sallar da yake yi babu kiran sallah babu iqama babu kira as-salatu jami'a kurum haka manzo Allah ake zawwa ayi sallah raka'a ta farko a mata kabbara bakwai raka'a ta biyu a mata kabbara biyar a sallame a zamna a saurari khutuba wannan kuma sauraron khutuba mutun yana da zabi ko ya tahiyar shi ko ya zaman shi amma dai idan ya zamana ya saurara to yahi kuma wannan mas'ala ce babu sabani a bangaren malaman addini kowanne daga cikin su akan lalle idin nan guda biyu yana daga cikin sha'a'ir wanda ubangijin mu ya nema mu aikata su bautittika wanda ubangijin mu ya nema mu aikata su saboda an samu hadisi mutawatire wanda suke mana bayani yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake huta idin shi kuma da yanda yake yin idin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama harkon idin shi da yi shine idin sallar azumi a shekara ta biyu da hijirar shi daga makka zuwa madina shekara ta biyu daga hijira daga Makka zuwa Madina a idin sallar azumi shine harkon idi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hadisi na 138 malai yake cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-eidaini qabla al-khutbah wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin littafin shi a cikin Kitabul Eidain littafi wanda yake bayani akan ididdika guda biyu babul khutbati ba'da al-eid babu wanda yake bayani akan khutba ana yin ta ne bayan an yi idi juz'i na biyu shahi na 18 hadisi mai lamba ta 963 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabu kitabu salatul eidain littafi wanda yake mana bayani akan salloli na idi guda biyu juz'i na biyu shahi na 20 hadisi mai lamba ta 888 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah bin Umar dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance wa Abu Bakr da Abu Bakr wa Umar da Umar yusalluna al-eidain suna sallata ididdika guda biyu idin sallar azumi da idin sallar layya qabla al-khutba kamun ayi khutba wannan shine al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda Umar da Abubakar da Umar da Usman suka samu suke aikatawa radiyallahu ta'ala anhum kenan zidan muka diba hadisin zan mu gani lalle yana mana bayani ne wajibi ne a kaddamar da sallah kamun khutba sabanin abinda ake yi a sallar juma'a a kaddamar da khutba akan sallah sai hadisi na gaba yake cewa hadisi na 139 anil barra'i bin azib radiyallahu anhuma qala khatabna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yawm al-adha ba'da as-salati fa qala man salla salatana wa nasaka nuskana faqad asaba an-nusuka wa man nasaka qabla as-salati fala nusuka lahu فقال ابو برده بن نيار بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاه وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاه قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فان عندنا عناقا وهي احب الي من شاتين افتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi cikin Kitabul Eidain al-aklu yawm an-nahar babu wanda yake bayani akan cin abinci kamun ayyanka juz'i na biyu shahi na 17 hadisi mai lamba ta 955 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Adahi littafi wanda yake mana bayani akan idin layya yanka da ake yi na layya babu waqtuha babun yace wani babi yace waqtuha lokacinta juz'i na 6 shahi na 74 hadisi mai lamba ta 1961 hadisi ne wanda aka samu shi daga Barra bin Azib bin al-Haris bin Adi bin Jushaym bin Mujr bin Majra'a bin al-Harisa bin Khazraj al-Ansari al-Awsi yana daga cikin tabaka ta farko na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sabka garin Kufa bayan ya kasance a garin Makka yayi abutaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya huta yakin Badar a lokacin nan ganin kanancin shekarun shi yaro ne aka maida shi bai huta ba yakin Badar ba bayan shi kuma di yayi ya kikkika tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mutu a shekara ta 71 a wata hada ya mutu a shekara ta 72 ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Imam Ibn Hibban a cikin littafin shi asiqat ya yi bayani akan shi Al-Barra'u bin Azib juz'i na 3 shahi na 26 haka shi ma Imam Zahabi a cikin Al-Kashif yayi bayani juz'i na 1 shahi na 264 yake cewa qala khatabna annabi sallallahu alaihi wa sallama yawmal adha yawmal adha lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya mana khutba a ranar layya yake cewa ba'da salati yaushe ne ya mana khutba bayan sallah kenan yana tabbatar mana ga hadisin farko yana karfafa mana lalle manzo Allah ya kasance yana yin khutbar shi bayan sallah yake cewa faqala lokacin da ya khutbar shi sai yake cewa kamar yanda malamai suka yi bayani akan khutbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo khutbar shi da yayi bayani yayi godiya da ubangijin shi subhanahu wataala sannan yayi bayani akan abin da ya dace akan abin da ya dace a yi ranar wannan idin yake cewa man salla salatana duk wanda ya irin wannan sallar tawu kenan sallar idi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya limanta sahabbai suka bi bayan shi suka yi sallah tare da shi yake cewa wa nasaka nuskana kuma yayyanka irin yankanmu an nasak daga nusika ne bangaren larabci suke cewa nasaka yansuku naskan kenan idan aka dauka bangaren azzaba ake nihi da shi kenan yanka yake cewa wa nasaka nuskala yayyanka irin wannan yankan namu kenan yana tabbatar wa manzo Allah ya yanka abin yankan shi lokacin da ya gama khutbar shi faqad asaba dusuka hakika yayi dace da wannan yankan nashi kenan ibadar shi an riga ya an karba sallar shi an karbi yankan shi yake cewa wa man nasaka qabla salati duk wanda yayi yanka kamun lokacin sallah kamun mu zo mu yi wannan sallar tamu yace fala nuskalahu hakika bashi da yanka bashi da ladan abin da yayi yanka wannan ita ce kaida kenan yanka ana yin shi kamun ana yin shi bayan an yi sallah ana kare sallah kana iya tahiyyarka ka dai ka yanka abinka wannan yankan ya tabbatu ka samu ladan yankanka da kai a karkashin ranar sallar layya fa qala abu barra bin niyar khalu al barra bin azib sai wani sai ya tashi wanda ake ce mai abu barra bin niyar dan al uwar shi barra bin azib khalu da am daban-daban ne khalu shine bangaren uwa dan kannin uwa yayin uwa dukkan su ahwal ake ce musu bangaren uba su kuma kanan uba wan uba ya uba shi kuma am ko kuma amma yake cewa lokacin nan ni burda sai ya tashi da yace ya rasu da ya tashi sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni nasaktu shati qabla as-salati ni wa na riga ina yanka akuyata na yanka tumkiyata kamun sallah masu gaugawarin bauta yake cewa wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurbin abin da ya sanya nayi haka na yanka ta kamun sallah saboda na san yau ranar ci ne yau ranar sha ce ranar sallah ce yake cewa wa ahbabtu an takuna shati awwalu ma yuzbahu bi baiti yace kuma he na so wannan tumkiyatawa ta kasance shine harkun abinda za a yanka a cikin gidana in waranta ma ni ma iyallan gidana rai yace fa zabahtu shati sai na yanka wannan tumkiyatawa yace wa taghaddaitu qabla an ati salata da na yanka kuma na kariya da ita kamun in huto sallah idi qala sai manzo Allah yace me shatuka shatu lahmin ai tumkiyarka da kayanka tumkiya ce irin kowace tumkiya da jiya da yau da gata dukan su daya ne tumkiya ce irin kowace tumkiya da ake yankawa a cinamanta ba tumkiya bace ba ta bauta menene bambancin abinda muke yankawa ranar idin layya ko rana uku ayyamut tashrika radda aka ce mana mun hawo arfa rana ta waye aka hawo idi rannan mu yanka washagarin shi mu yanka kwana uku su ne ake kira ayyamut tashrika meye bambancin su tsankanin dabbobin da muke yankawa kuma bayan haka dabbobin da muka yanka a yau da jiya da gata kuma bayan wannan kwanakin uku su wannan dabbobi ne wanda muke yanka su akan koda zanmi muna iya kusanci tare da su amma dai wa'innan na kwana uku su hadaya ne muna kusanci ne gurin ubangijin mu tare da su saboda rane ku ne wanda aka kebance a yi wannan yanka a yanzu kana iya yanka kana iya yin shi don kusanci ga ubangijinka amma dai ba dai yake ba da kusancin da zaka yi ba lokacin da yake ranar idi ko washe garin idi ko washe garin shi kwana guda uku ladan su yahi ladan wannan wanda zakai to shi san ya nan manzo Allah yace mai ai da yanka in shi ma barda ai wannan burda da yanka shi ma ya yanka ne dan yayi kusanci da ubangijin shi amma dai batta daga cikin tsarin abubuwan da za a yi ne da su shine manzo Allah ya tabbatar mai abinda ka yanka dai suke da nama wanda za a yanka ai kusanci da shi da ubangiji kenan ba lage bace ba sai yake cewa qala ya rasulullah ya ma'aikin Allah fa inna indana anaqan wa hiya ahabbu ilayya min shatina fa inna indana anaqan wa hiya ahabbu ilayya min shatayni yake cewa ina da dan akuya al anaq shi shine dan mace mace ta dan akuya kenan el akuya yake cewa muna da ina da el akuya a gida amma dai wannan el akuya na hisanta akan wannan tumakan nawa sai yake cewa afatujzu anni shin wannan akuyar nan idan na yanka ta nayi a matsayin laye da ita shin ta isar mini a lokacin nan manzo Allah ya ce qala na'am eh ta isar maka walan tujzi an ahadin ba'dak sai dai wani koma bayanka hakika bata isar mai ba kenan nan an bashi wannan khususiyya ce an kebanci burda da wannan khususiyya shi yana iyawa ya yanka el akuya nan in aka ce al'anaka ita ce wadda bata kai shekara ba el akuyar da bata kai shekara ba ita ce ake kira al'anaka yake cewa yana da ita amma dai yana son ta shin yana iyawa ya yankan ya yanka a matsayin abin layyan shi aka ce me yana iyawa ya yi amma dai koma bayan shi bata halatta ba ga wani koma bayan shi ba banna iya zawwa a dauki el akuya wadda bata kai shekara ba in ce in yanka ta a matsayin layya ba batta yin layya wannan abu ne wanda aka keɓanci barda au burda da shi kadai radiyallahu ta'ala anhu kenan idan muka diba zan mu ga hadisin yana mana bayani ne akan khutuba ranar sallar juma'a ana yin ta kamun idi kayan yanda hadisin yanda yake kawai yake tabbatar mana kuma lalle sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma lalle wanda yazo sallah yayi kokari ya ambaci ubangijin shi ya zamana ya ambaci ubangijin shi jirayil imami yazo ayi sallah tare da shi a sannan idan da dama a zamana ayi khutba kuma hadisin yana tabbatar mana lalle yana daga cikin alamar amsan yankanka idan ka zo yin sallah tare da limami hutawa ayi sallar idi tare da kai saboda manzo Allah yace duk wanda ya sallaci irin sallar kuma ya yanka irin yankan kenan alama ce ta amsan wannan yankan naka da kai kuma zan mu gane lalle lokacin da ake yanka lokaci ne na ana yanka ne bayan sallar idi kenan lokacin da ake yan yanka shine lokacin sallar idi kamar yanda ibni daqiqil idi yake bayani yake cewa ai babu shakka lalle abu wanda yake bayyananne da lafazi wanda ake nihi da shi shine ayi shi bayan ayi yanka bayan sallar idi duk da kasancewa da kwai mas'ala wadda take da sabani kamar yanda muka samu al'ada a al'adance idan muka zo sallah zan mu ce a'a bama iya yanka ba sai kamar yanda muka samu a al'adance idan muka zo zai mu ce a'a ba ma yanka ba sai limamin mu sai ya yanka duk da kasancewa wannan mas'ala ce mu mazhabin Imam Malik muke bi mafi yawa shine mazhabin da ya yadu a cikin mushtama'in mu idan muka dauka zan mu gani Imam Malik ya tafi akan lalle sai limami sai in ya yanka yankan shi sannan mamu su biyo baya sannan kowa ya watse a tahi a kowa ya tahi gidan shi yanka abin yankan shi wannan shine sharadi inda Imam Malik duk da idan muka dauka wannan Imam Shafi'i ya tahi akan lalle lokacin da ya dace a yanka kurum daga an kare sallar idi mutum koda bai tsaya ba yayin jiran sallah ko yayin jiran ya saurari khutba ba yana iya zuwa yayi ya dauki abin yankan shi ya yanka idan ya yanka a wannan lokacin lalle sallah ta lalle abin yankan shi ya yi saboda sharadin shi shine sallah idan an yi sallah idi to kowa yana iyawa ya tafi ya yanka abin yankan shi koda limamin ku bai karanta koda limami bai yi khutba ba ko bai karanta ba bai yanka abin yankan shi ba amma dai wurin imam malik shi kuma sharadi sai in limami yayi khutba sannan ya yanka sannan mu wannan koma bayan shi mamun shi suke iya zuwa su yanka amma dai idan muka dauki mazhabin imam ahmad bin hanbal da shi da imam abu hanifa sun tahi akan su ma lalle lokaci wanda mafi cancanta kowa kowane mamu da limami ya yanka abin yankan shi shine daga an gama sallah kana iya huta daga masallaci ka tai ka dauki abin yankanka ka yanka inda kasancewar da kai wannan sabani da aka samu bangaren malamai wurin hukunci ita hukuncin shilayyan da kai mazhabin Abu Hanifa da Malik da Sauri sun tai akan lalle ita layya wajibi ne akan wanda yake da yalwa wanda yake iya sayan abin saya ya yanka inda yana da halin ya saya ko yana da dabba to wajibi ce akan shi saboda suka kawo hujja da hadar ubangiji fa salli li rabbika wanhar kai sallah game da ubangijinka kuma ka yanka abin yankanka sai dai jamhurin malamai sun tai akan lalle sunna ce wadda take muakkada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abin da yayi a barta wanda bai iyawa yayi ta hakika an bashi dama ya barta saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da ibni majah ya hutar da shi wanda imam al-albani ya inganta shi a cikin ya hassana shi a cikin littafin shi sahih wa da'if sunan ibn majah yake cewa manzo Allah yake cewa man kana lahu si'atun walam yudahi fala yuqarribanna musallana yake cewa duk wanda yake da yalwa a cikin arziki yana iyawa ya sai abin yanka ya yanka yace kuma bai saya ba ya yanka in ba to kada ya kusanci masallacin mu yayi zaman shi a gida an yahe mai zawa sallar shi kenan shi sai ya suka ce idan dai da kwayyalwa a saya to hakika mutun yayi saboda sunna ce wanda zai tabbatar ta amma dai idan muka dauka Abu Hanifa da Malik da Zauri sun tai akan wajibi ce in dai da kwai halin a saya wannan shine kenan daga cikin abubuwan da zan iya dauka kan hadisin da muka karanta lalle sallar idi ana yin ta ne duddan a sanya wa mutane horin ciki da yalwa a cikin zukatansu kwayan yanda yake cewa shi yayi zaton ya sani ai yau ranar ci ce da sha ce kenan a ci mai daɗi a sha mai daɗi kuma a bayyana ma mutane sai yanda ya bayyana ma mutane ni'imar da Ubangiji ya baiwa ya bawa mutum kuma idan muka diba zan mu gani lalle ita bangaren yanka lalle al'akuya wanda bata kai shekara ba batta iya yin ya batta iya yin layya kamar yanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake banci burda da yana iyawa yayi da ita amma dai kuma bayan shi babu wanda yake da damar yayi haka shari'a bata bashi dama ba yayi layya da akuyar da bata kai al'akuyar da bata kai ba shekara guda ba kuma kalkashin hadisin zan mu gani lalle abubuwan da aka umarce mu koda mutun ya aikata su a cikin jahilci hakika ba su sabka da kanshi ba dukkan abubuwan da aka umarce mu koda a ce wai mutum yayi su akan jahilci hakika bai sabka akan shi ba idan muka dauki wannan hadisin shi burda ai bai sani ba da layya ana yanka ta ne bayan sallah ya yanka ta kuma kun ga bata sabka akan shi manzo Allah bai ce ba to tunda ka yanka akan jahilci ka yanka baka sani ba to hakika ta sabka da kanka ba a mai haka ba sai da ya tafiye nemo wanda take koma bayan ta ya yanka kenan shine nan malumai suka tafi akan lalle duk abin da aka umurce mu idan mutum idan ya yi shi akan jahilci ya tabbata zimmu abin nan ba ta sabka akan shi ba kamar hadisin wanda ya zo ya tozarta sallah musiqus salat wanda ya shigo sallah shi bai san ba yanda ake yin sallah ba ya zo ya kabarta sallah yayin sallah ba haka ba yanda aka umurta ayi sallah ba manzo Allah ya ce mai koma ya sake sallah ya koma ya sake sallah yayi ta akan yanda shi ya fahimci yanda ake yin sallah har sai da ya so uku sannan manzo Allah ya ci kwatanta me ga yanda ake yin sallah sannan yayi ta kun ga ai sallar bata sabka daga kanshi ba a ce a yayi sallah akan jahilci bata sabka ba kenan duk abin da aka umurce mu to wajibi ne mu zo da shi gwalgwadan yanda aka umurce mu da shi kenan kasancewa kai aikata shi a cikin jahilci to ba ya taba sabka daga kanka ba kenan wajibi ne a nemi ilimin abin da ya kamata a aikata ko kuma abin da aka umurce mu aikata sannan a zo da shi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yanda addini ya umurce mu mu aikata wallahu ta'ala a'lam ina tunanin zan mu tsaya daga nan kasancewa lokaci ya ja kenan Allah kai mu sati na sama insha Allah ta'ala kenan abinda muka wada daidai Allah gafarta mana abinda muka wada daidai Allah ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah gafarta mana ga zabe nan yana tunkara kasan mu muna fatan ubangijin mu ya taimake mu ya ba mu kwanciyar hankali kuma ya ba mu shugaba wanda hannun shi addini ya za a yi ya daukaka wannan addinin kuma ya za a yi ya taimakawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hutar da su daga cikin kangin da suke so ubangijin muna tawassali gare ka ga wannan karatuttukan da muke yi ubangiji ka taimake mu ka ba mu shugaba wanda zai mana adalci shugaba wanda zai gyara mana tahiyyar mu ta addini shugaba wanda zai gyara mana tahiyyar mu ta rayuwar mu shugaba wanda zai sanya ya ja mu ya kasance mana shugaba ne har gobe ranar tashin kiyama Allah ba mu adali Allah ba mu mai tausayin mu Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu Allah ruha mana asiri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك